Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masuraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 5 ga watan Afrilun shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da masauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Shugaban majalisar zartarwa kungiyar tarayyar kasashen Turai Donald Tusk ya bayyana bukatar a karawa Burtaniya lokaci har zuwa watan Afrilun shekara mai zuwa don ta samu damar fito da kokwaran shiri na ballewar ta daga tarayyar. Hukumomi a kasar Malawi sun ce akalla dabbobi 15,000 suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwa da muguwar guguwar Idai da suka shafi yankin a farkon watan da ya gabata. Kasar Saudiya ta kama wasu mutane guda 8 ciki har da Amurkawa 'yan asalin Saudiya guda 2 da suka sha nuna goyen bayan kare haƙoƙin mata da ke kasar.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku cewa gwamnatin jihar Zamfara ta dauki wani sabon salon yaki da rashin zaman lafiya a jihar ta hanyar
shine za mu dauki mutum 100 wanda suka san kansu, wanda akwai masu lakanin layar Ghana, akwai masu lakanin daurin daji, akwai wanda ta nika wata shi kullum da sauran ire-irensu.
Haka kuma za a ji cewa wani rahoton hukumar bayar da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar
yayi nuni da cewa sau 21 aka fuskanci hare-haren Boko Haram a tsawon watan Maris ɗin da ya gabata a yankin Difa, lamarin da yayi sanadiyar mutuwar mutane 88.
Sai kuma shirin duniyar Amurka da Muhammad Lalo zai kawo mana da kuma wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu rado kuke aiko mana, amma duk waɗannan sai mun fara shin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban majalisar zartarwa kungiyar tarayyar kasashen Turai Donald Tusk ya bayyana bukatar a karawa Burtaniya lokaci har zuwa watan Afrilun shekara mai zuwa don ta samu damar fito da kokwaran shiri na ballewar ta daga tarayyar. Dole ne shugabannin tarayyar Turan su amince da karin lokacin wanda zai ba Burtaniya damar barin kungiyar kafin cikar wa'adin idan majalisar dokokin kasar ta amince da yarjejeniyar fitar daga tarayyar ta EU. Yau jama'a ake sa ran Prime Minister Britannia Theresa May za ta rubuta wa Tusk wasiƙa a hukumance don neman ƙarin lokaci har zuwa 30 ga watan Yunin wannan shekarar. Dama ranar 29 ga watan Maris ya kamata Britannia ta bar tarayyar Turan, amma May ta samu amincewa daga EU akan ƙarin lokaci don gwamnatin ta samu lokacin fito da shawarar da 'yan majalisar dokokin Britannia za su goyi baya. Ambaliyar ruwa sakamakon muguwar guguwar Idai a farkon watan Maris, wacce ta hallaka mutane akalla 750 a lokacin da ta afkawa kasashen Mozambique, Zimbabwe da Malawi, ta tilastawa dabban mutanen kasar Malawi zuwa sansanonin tsugunar da jama'a, amma akan dole suka bar dabbobinsu ciki har da shanu da awaki da aladu da kaji. Hukumomi sun ce akalla dabbobi 15,000 suka mutu sanadiyar ambaliyar. A yankin tsaunin Shaya da bala'in ya fi shafa, dabbobi fiye da 4,000 ruwa ya tafi da su. Edwin Onkulungo shi ne shugaban kula da lafiyar dabbobi na yankin, ya ce ambaliyar ruwan ya kuma janyo barazanar cututtuka ga sauran dabbobin da suka tsira.
During the time of this flood, most animals colors are flooded and there's mud and we end up having
a yace a lokacin ambaliyar ta kai ga an samu dabbobin da suka zauna cikin laka daga dare zuwa wayewar gari, kuma wannan zai kawo cututtuka da raunuka musamman cutar nan ta kafafu. Haka kuma a wannan lokacin an samu karuwar kwari da suka yi ta cizon dabbobin, suna kuma daukar cuta daga wannan dabbar zuwa waccan dabbar. Kungiyar aikin agajin kare dabbobi ta duniya na aiki a yankunan Malawi da bala'in ya fi shafa don daƙile bazuwar cututtuka a tsakanin dabbobin. Kasar Saudiya ta kama wasu mutane guda 8 ciki har da Amurkawa 'yan asalin kasar ta Saudiya guda 2. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayyana cewa cikin mutanen da aka tsare har da wata mace mai dauke da juna biyu da maza guda 7. Duka mutanen da aka kama sun sha nuna goyen bayan kare haƙoƙin mata da ke ƙasar. ALQSC wata ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama wadda mazauninta ke birnin London ta ce duka mutanen da aka kama marubuta ne da kuma masu rubuce-rubushe a kafafen sada zumunci da a baya suka bayyana ra'ayoyinsu a fili akan yin sauye-sauye. A jiya Alhamis ne aka kama yawancin mutanen. Badr al-Ibrahim marubuci ne likita kuma yana ɗaya daga cikin Amurkawa 'yan asalin Saudiya guda biyu da aka kama. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF ta ce kiyasin yara 'yan ƙasar Venezuela miliyan 1.1 su ne za su buƙaci kariya da hanyar samun muhimman abubuwan rayuwa a faɗin ƙasashen da ke yankin Latin na Amurka da kuma yankin Caribbean a cikin shekarar nan ta 2019. Wannan adadin ya haɗa da yaran da aka ɗauke daga Venezuela da kuma waɗanda suka koma da waɗanda ke zama a wasu ƙasashen. Wannan ƙididdigar wadda cibiyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bada a wata sanarwa yau Juma'a. Ƙari ne akan yara kusan rabin miliyan da a halin yanzu suke buƙatar muhimman abubuwan more rayuwa kamar kariya, kula da lafiya da ilimi a ƙasashen da suka sauka waɗanda dama sun fara jin nauyin ɗawainiyar kula da ƙarin yaran. Cibiyar UNICEF ta ce ƙasashen yankin kamar Brazil da Colombia da Ecuador da Guyana da Panama da Peru da Trinidad da kuma Tobago sun yi kiyasin cewa mutane kusan miliyan 4.9 manya da yara ne za su buƙaci taimako a wannan shekarar saboda rikicin siyasa da taɓarɓarewar tattalin arzikin Venezuela da ke tilastawa 'yan ƙasar guduwa. Shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka na buƙatar Attorney General William Barr ya fidda kuma ya gabatar da duk wasu takaitattun bayanai da muƙarraban mai bincike na musamman Robert Mueller suka shirya. Dan Majalisa Jerry Nadler na jam'iyyar Democrat shi ne ya tura wata wasiƙa zuwa ga Attorney Barr bayan rahotannin da ke cewa tawagar ma'aikatan Mueller ba su ji daɗin takaitaccen bayanin Attorney ba. Rahotannin sun ce binciken Mueller ya gano wasu abubuwa da za su kawo cikas sosai ga gwamnatin Trump fiye da yadda ba ya bayyana wa 'yan majalisar tarayya da sauran jama'a. A cewar takaitaccen bayanin rahotannin mai shafuka 4 da shi ba ya gabatar akan rahoton binciken Mueller mai shafuka fiye da 300 ya nuna cewa Trump da waɗanda suka yi mashi yakin neman zaɓe ba su yi wata mu'amala da Rasha ba a ƙoƙarin taimakawa Trump cin nasara a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da aka yi.
Maryam Doda kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, gwamnatin jihar Zamfara ta fito da wani sabon salon yaƙi da masu garkuwa da mutane da ma kashe-kashen bayan Allahn da basu je basu gani ba a jihar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyinna.
A watan Nuwamban da ya gabata, gwamnatin jihar ta Zamfara ta kaddamar da shirin ɗaukar 'yan sa-kai 1,800 a zaman rundunar 'yan sa-kai na farin kaya da aka fi sani da civilian JTF domin marawa jami'an tsaro a yaƙi da 'yan ta-da-ƙayar baya a jihar. To sai dai har kawo yanzu lamuran kai hare-hare da kisan jama'a da kuma musamman satar mutane domin karɓar kuɗin fansa na ci gaba da ƙara ta'azzara a jihar, lamarin da ya sa yanzu kuma gwamnatin jihar ta fito da wani sabon shirin ɗaukar mutane masu laƙani da asiri har 1,700 a faɗin jihar. To sai dai kwamishinan lamuran ƙananan hukumomi na jihar Bello Muhammad Dan Kande ya ce wannan ba sabon al'amari ba ne.
Daga cikin mutum 500 a garin mu a kowace Emirates shi ne za mu ɗauki mutum 100 waɗanda suka san kansu, waɗanda akwai masu laƙanin layar zana, akwai masu laƙanin ɗaurin daji, akwai wanda ke nufa ta shekaru da sauran ire-iren su. Shi ne za mu tashi mutum 100 daga cikin su a ban mutum 100. Su waɗannan 100 da an kaɗa za su kama 1,700. Ainihin tattalin gamman ta turo da wani operation yanzu wanda za a aiwatar a cikin jihar ka. To muna son mu ba sojoji da sauran jami'an tsaron Zamfara mutanen da za su zama masu amfani ga operation din domin operation din yayin nasara su kuma waɗanda sauran mutum 400 za su sa su fito ga ɗaya mana hanyoyin da aka tsammanin yan ta'adda na yankin kurkuku za su fitowa su bisa gudu.
Ta yaya kuke ganin cewa wannan tsarin zai yi wani tasiri a yaƙi da ƙalubalen tsaro da yaƙi cinyewa a jihar?
Abin da ya samu kai tsammanin ko kuma ba ma tsammani ba muke da tabbacin sa a yi nasara saboda duk sojojin da aka kawo mana tun daga na farko zuwa yanzu babu yan zamfara cike babu wanda ya san dajin zamfara amma idan akwai mutanen mu a Bakura wanda za mu haɗa su tare da su su za su jagoranci zuwa inda mu mun kasa ku su kuma sun san wurin nan sun san daban nan to babu yadda za a kauce kuma duk operation da an kai gaba da mu za su zo su ba mu bayani eh dabbar kaza da aka tsammani mun je tare da mu an ji an yi aikin nan gaba mun gani.
To jami'an tsaro suna gudanar da aikin su ne bisa horo watakila ba tare da amanna da lakani ko kuma asiri ba yayin da su kuma waɗannan mutanen sun dogara ne da lakanin da suke da shi wanda kuma suna ganin sojojin ba su da shi. Ta yaya kake ganin za su iya yin aiki tare?
A'a, ai wannan an shayi kuma ana nasara. Ai inda wannan shi ne na farko da sai mu tsammani cewa akwai problem. To wannan ba shi ne na farko ba a shiga a yau operation tsakanin sojoji da mobile police force da wa na haɗi da yan civilian sai ce a zo a yi nasara saboda ni su mutanenmu ainihin 'yan ƙasa sun san.
Jama'ar jihar ta Zamfara dai na ƙara bayyana yadda matsalar ta rashin tsaro ke ƙara ƙamari a jihar duk kuwa da matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka wajen yaƙi da 'yan bindiga a jihar. A ranar Litinin da ta gabata ne rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani shiri mai suna Operation Harbin Kunama kashi na uku a jihar tare da azumar shawo kan ƙalubalen tsaro da ke ƙoƙarin wuce makaɗi da rawa a jihar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To madalla gaida Murtala Faruk Sanyin na. To daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Niger inda wani rahoton hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa Boko Haram ta hallaka mutane 88 a watan Maris ɗin da ya gabata a yankin Defa yayin da wasu sama da 18,000 suka tsere daga matsugunan su sakamakon har-haren da kungiyar ta kaddamar ba kakkautawa a watannin baya-bayan nan duk da irin matakan da gwamnatin jamhuriyar Niger ke dauka ko kuma ke ikirarin suna dauka. Wakilin muryar Amurka a Yamai Solomon Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rahoton wanda ya bayyana a jiya Alhamis ya yi nuni da cewa sau 21 aka fuskanci hare-haren Boko Haram a tsawon watan Maris ɗin da ya gabata a yankin Difa. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 88 waɗanda suka haɗa da fararen hula da jami'an tsaro. Zaman ɗarɗarɗin da aka shiga a sakamakon waɗannan hare-hare ya tilastawa mutane kimanin 18,480 tserewa daga ƙauyukan kewayen tafkin Chadi domin neman mafaka a garin Difa da sauran manyan garuruwan wannan yanki, inji Ocha, wacce ta ƙara da cewa mayakan ƙungiyar ta'addancin sun ƙone gidaje fiye da 100 sannan sun yi awon gaba da mata da dama a cikin watan da ya shige. Shin koya masana al'amuran tsaro ke kallon yanayin da aka shiga a yankin na Difa? Abdurrahman Alkasim wani mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum.
In ka diba yanzu iyakanmu da Mali, wannan matsala ta kasance wani abu na tarihi, haka kuma yake wani bangaren iyakanmu da Burkina Faso, inda dai matsala take har yanzu iyakanmu ne da Najeriya, saboda ita bangaren Najeriya har yanzu su wannan mutanen suna samun hili inda suke watayawa inda suke so, saboda bakin iyakokinmu da su wurin wayan yake wani abu ne mai ban tsoro kuma mai tada hankali ga al'ummomi da sauran al'ummar ƙasa kuma ga ita gwamnati.
Hukumomin Niger a farkon shekarar nan ta 2019 sun sanar cewa askarawan ƙasar sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda kusan 300 a kewayen tafkin Chadi da kogin Kumadugu, abinda ake ganinsa a matsayin wata babbar nasara a wancan lokaci a ƙoƙarin kare lagon Boko Haram. Sai dai abubuwan da suka faru a watan da ya shige na nunin da sauran runa a Kaba. Dalili kenan masana ke jan hankula.
Kusan ƙasar ta fara karkata ka cokan bisa zaɓuɓɓuka wanda ke zawwa. To wannan shi ne ya kamata ka a bari maganganu na siyasa ko na shirya zaɓuɓɓuka su ɗau hankali fiye da buƙatar da ake da ta mai da hankali kwari bisa maganan nan ta bayanan sirri saboda dakile wannan ƙananan hare-hare.
Na nemi jin ta bakin hukumomin Niger a game da halin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a yankin Difa. Sai dai haƙata bata cimma ruwa ba, To amma ministan tsaron wannan kasa Kallamu Tari da ke ziyartar wannan yanki a washe garin wani harin da aka kai a ranar 26 ga watan Maris a garin Gegime da ke kan iyakar Nijar da kasashen Chad da Najeriya ya gaya wa askarawan kasar cewa nasarorin da suka samu a baya-bayan nan wata hujja ce da ke jaddadawa 'yan kasa cewa akwai alamar haske a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tomar la gaida Sule Mummuni Barma, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11:15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Bayan rahoton da kwamitin Robert Mueller ya fitar wanda ya nuna cewa ba a samu shugaba Trump ko wani hadiminsa da laifin haɗa kai da Rasha ba a lokacin zaben shugaban ƙasar 2016, wasu sun yi hasashen cewa mai yiwuwa gwamnatin shugaba Trump ta buɗe wani sabon babi musamman kan abin da ya shafi hulɗarsa da shugaba Vladimir Putin na Rasha. To shin ko wannan zai iya zama silar sasantawa tsakanin fadar White House da ta Kremlin? Batun da shirin na duniyar Amurka zai dubi kenan a wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Gabanin asaki rahoton kwamitin binciken shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na 2016. 'Yan siyasar kasar Rasha sun yi ta nuna kokonto kan abin da rahoton ke kunshe da shi. Kakakin fadar Kremlin ta gwamnatin Rasha ya cicciki rahoton kafin a bayyana shi, inda ya kutanta shi a matsayin wani yunkuri wanda ba zai haifar da komai ba. Amma ana fitar da kanin bayanan da ke cikin rahoton, sai hukumomin Moscow suka sauya matsaya, suka fara mika goron neman a yi sulhu.
President Putin said multiple times that
kakakin fadar gwamnatin Kremlin Dmitry Peskov kenan yake cewa shugaba Vladimir Putin ya sha fadan cewa muna da burin samun kyakkyawar dangantaka da Amurka. To amma shin akwai yiwuwar kyautata dangantaka tsakanin Amurka da Rasha? Amsar ta dogara ne kan kowa aka tambaya. Jack Matlock, tsohon jakadan Amurka ne a tsohon tarayyar Soviet a tsakanin shekarar 1987 zuwa 91.
We may not be able to until we have a new president.
Yace watakila ba za a iya hakan ba har sai mun samu sabon shugaban kasa. Shi kuwa Mark Kramer, malami ne a Jami'ar Harvard.
There will be an opportunity, I think, in a second.
Yace za a iya samun dama, ina ganin a wani takin lokaci in har akwai hakan. Mai yiwuwa gwamnatin Trump ta bibiyi wani abu makamancin hakan.
Perhaps to pursue something.
Kwararru a bangarorin biyu sun yi amanna cewa shishigin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016 da binciken da kwamitin Mueller ya yi sun raunana tagomashin shugaba Trump, kuma mai yiwuwa wannan wani aibi ne da ba zai taɓa iya bari a kyautata dangantaka tsakanin gwamnatin Amurka da fadar Kremlin ba. David Fogleson, malami ne a Jami'ar Rutgers da ke nan Amurka.
I think that the bitter feelings on both sides have built up to such.
Yace ina ganin irin yadda bangarorin biyu suka kullaci juna zai dauki lokaci mai tsawo kafin zuciyar kowanne su tai sanyi.
A long time and a great deal of patience to try to overcome it.
Wasu masu lura da al'amura sun ce idan birana da sata da dawama na da wari, domin irin rikicin cikin gida tsakanin 'yan Democrat da 'yan Republican ya taka rawa wajen rurutsa wutar rikicin na Amurka da Rasha. Sai dai yayin da wasu kwararru suka yi amanna cewa lalle Rasha ta yi katse London a zaben na Amurka, sun kuma dora laifi akan kafafen yaɗa labaran kasar kan yadda suka rurutsa wutar wannan al'amari, in ji Fogleson na Jami'ar Rutgers.
For the last 2.5 years there has been exaggeration about the scope. Not that there has been.
Yace cikin shekaru biyu ko kuma sama da haka da suka gabata an yi ta zuzuta katse London din da Rasha ta yi. Ba wai ina nufin babu komai bane a ce Rasha ta yi shishigi a fannin siyasar Amurka, amma gaskiya an rubuta wutar wannan rikici
in the way of Russian interference in American political life, but that there has been exaggeration of the scope of what was done.
To yayin da kwararru da tsoffin jami'an diplomasiya suka yi wani taro a Jami'ar Rasha inda aka tattauna kan dangantaka tsakanin Amurka da Rasha, akwai wani batu da dukkanin su suka amince da shi. Pavel Filashenko shine ya yi wa wani tsohon dan siyasar kasar ta Russia Mikhail Gorbachev tafinta a wajen taron.
Этот сюжет не закончен, но
wannan batu kan rahoton binciken na Mola ba abu ne da aka kammala shi ba. Amma tun gaban a fitar da rahoton kwamitin binciken, bangarorin biyu na da dama su zauna su sasanta tsakaninsu. Kai har zuwa yanzu ma suna da irin wannan dama. To ga dukkan alamu dai buƙatar ganin an zauna an sasanta wannan rikici ba abu ne da ya dogara akan shugabannin Russia da Amurka kaɗai ba. Amma da yadda ƙasashen biyu ke da ikon faɗa a ji a duniya. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma na jiko idan Allah ya kai mu. Isa madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka aka kawo muku wannan shiri musamman ma Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin. Da kuma Igor Tikananka da ya haɗa ainihin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura inda ya ce Salam VOA Hausa, muna kira ga mahukantan Najeriya da masu hannu da shuni. Ya kamata ku dubi halin da 'yan gudun hijirar Munguno a jihar Borno suke ciki na kuncin rayuwa, wanda hakan wani babban abin tausayi ne. Da fatan za a gaggauta kai musu ɗauki. Ga kuma saƙonmu na gaba daga Alhaji Muhammadu Faki, shi kuma ya ce Salam VOA Hausa. Don Allah ku isar min da saƙon tuni ga gwamnan jiharmu ta Kaduna, Malam Nasiru Ahmed El-Rufa'i, mai girman gwamna. Shin ina alƙawarin da ka ɗaukar wa mutanen garin Faki na yi musu titin da ya tashi daga Faki har zuwa makarfi a lokacin yakin neman zaɓe, inda a budget ɗin da ka yi a shekara ta 2017 ka sanya gyaran wannan hanyar a ciki, amma daga baya muka ji shiru. Ko zance hanyar ba a yi, da fatan wannan saƙon nawa zai isa ga kunnuwan mai girman gwamna, na gode. Sai kuma saƙonmu daga Mahmud Salihu Kaura na Moda a Zamfara, shi kuma ya ce ci gaba da taɓarɓarewar sha'anin tsaro a jiharmu ta Zamfara wani abin Allah wadai ne, duba da yadda shugaba Buhari ya gumda bakin shi akan abubuwan da ke faruwa a jihar, amma kuma muna jin yadda shugaban yake nuna damuwa da idan wani abu ya faru a wasu sassan Najeriya. Da fatan Allah ya dubi al'ummar jihar Zamfara da idan rahama, domin a gaskiya hukumomin ƙasarmu sun gaza ƙarara wajen kare rayuka da dukiyoyinmu. Saƙonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Malam Husaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, shi kuma ya ce Salam VOA Hausa. Hakika matakin ɗaurin rai da rai da gwamnan jihar Kaduna ta tanada da duk wanda aka kama da laifin garkuwa da mutane domin kuɗin fansa, wannan abu ne mai kyau. Da fatan duk gwamnonin Najeriya da suke fuskantar irin wannan matsala a jiharsa zai yi koyi da Malam Nasiru El-Rufa'i.
Kuma da lamun gore ga wanda suka samu damar aiko da sakonni, sai a ci gaba da aikowa mu, kuma za mu ci gaba da kawo muku. To ga wannan sakon yanzu.
Kin wani ba a bebowa, an jama'a.
To mai gida a dawo lafiya.
To kunshin mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyinmu na hallaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura akan hanya a duk shekara? A saboda ganin yadda za a rage hatsarin akan hanya, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da shirin a dawo lafiya. Muna kawo muku shirin ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata, misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
To madalla, da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sai shugaban majalisar zartarwa kungiyar tarayyar kasashen Turai Donald Tusk ya bayyana bukatar a karawa Burtaniya lokaci har zuwa watan Afrilun shekara mai zuwa don ta samu damar fito da kokwaran shiri na balle wata daga tarayyar. Dole ne shugabannin tarayyar Turan su amince da karin lokacin wanda zai ba Burtaniya damar barin kungiyar kafin cikar wa'adin idan majalisar dokokin kasar ta amince da yarjejeniyar fitar daga tarayyar. Yau jama'a ake sa ran Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta rubuta wa Tusk wasiƙa a hukumance don neman ƙarin lokacin har zuwa 30 ga watan Yunin wannan shekarar. Ambaliyar ruwa sakamakon muguwar guguwar Idai a farkon watan Maris, wacce ta hallaka mutane aƙalla 750 a lokacin da ta afkawa ƙasashen Mozambique da Zimbabwe da Malawi, ta tilastawa dabban mutanen ƙasar Malawi zuwa sansanonin tsugunar da jama'a, amma akan dole suka bar dabbobinsu a can, ciki har da shanu da awaki da aladu da kaji. Hukumomi sun ce akalla dabbobi 15,000 suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwa. A yankin tsaunin Shaya da bala'in ya fi shafa, dabbobi fiye da 4,000 ruwa ne ya tafi da su. Edwin Nkulungu shine shugaban kula da lafiyar dabbobi na yankin, ya ce ambaliyar ruwan ya kuma janyo barazanar cututtuka ga sauran dabbobin da suka tsira.
To madalla a gaishe ki. Masu sauraro, kafin mu salama muna miƙa ta'aziyya ga gwaggen ɗan siyasa na jihar Yobe kuma babban aminin sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Adamu ya rafa taskun bisa rasuwar mahaifinsa Alhaji Adamu na garin Danga, wanda Allah ya wacikawa a kwanan nan. Allah ya ji kansa ya rahamce shi kuma kirtuna mu ƙarshen. Haka kuma muna taya Ali Isyaku Usman da aka fi sani da Akatar da amaryarsa Hajara Isa Ummi munar ɗaurin aurensu da za a yi ranar Lahadi ranar 7 ga wannan wata, idan Allah ya kai ma unguwar Yaka sai layin Alhaji Hamma a birnin Kanan Dabo. To masu sauraro, an maka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma anjima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kama kullum kada amanta, za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta yi gabatar da shirin da kuma Teddy Abergi wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Chang, ni Sarfi Lahashin Gumel nake cewa kada ku kashe rediyonku, domin Amina da Hadiza na nan tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.